ba mannanu idan ba kai ba ba hannanu idan ba kai ba
garaba
garda malam ubasani ba almaliku in ba kai ba ba arzaku idan ba kai ba
garaba garda malam ubasani
ba alkafi in ba kai ba almuguni waye ba kai ba
garaba garda malam ubasani
ba almuizzu idan ba kai ba ba almuzillu idan ba kai ba
garaba garda malam ubasani
waka te noman farfesa sanin siyasa sai ubasani
garaba garda malam ubasani
waka te noman farfesa sanin siyasa sai ubasani
garaba garda malam ubasani
wa zai ba mu idan ba kai ba a lokacin da dubu ba sa su
garaba garda malam ubasani
wa zai ba mu idan ba kai ba a lokacin da dubu ba sa su
garaba garda malam ubasani
mai ara mulki ga wanda yake so take ya karbe ga wanda yake so
garaba garda malam ubasani
take ya damka ga wanda yake so ba mai ci haka.